له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شعبي وقوتن جماد الأولى هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكز ومدينة دبو ديا دريه دا أربعين دا شدا ود تيدي دا شاهد وقوتن شا ديا ميلادية دبو بيو دا شرين دا هدو kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasaru Zadil Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 49 a darasin da ya gabata mun shiga fasalin da ke bayani game da abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi kiran sallah wato tarji'i ya tabbata a sunna kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata tarji'i shine bayan kabbara da ake yi a kiran sallah guda hudu na farko to kuma za a yi kalimatu shahada a yi ta da sauti kasa sannan a sake daukakawa da sauti mafi daukaka to wannan shi ake kira tarji'i ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan an sunnanta ko an shar'anta iqama ta zama matna wa furada lakin kalimatul iqama mala yace sai dai qad qamatus sala ita kam an shar'anta maimaita ta sau biyu ne ba sau daya ba kaman yanda ya tabbata a koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abubuwa guda biyar bayan ko kuma a tare da kiran sallah na farko koyi da mai kiran sallah abinda ya faɗa kai mai sauraro kai ma ka maimaita banda hayya ala sala da hayya ala fala wanda anan sunna ta karantar da mu zamu ce la haula wala quwwata illa billah abu na biyu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula wannan sunna ta tabbata in mai kiran sallah ya gama kuma ka faɗi wannan wato ka faɗi wannan zikiri sannan abu na uku kayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kuma salatin ibrahimiya domin shi ya tabbata daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na hudu sai ka karanta addu'an nan ta allahumma rabba hadhihi da'awati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا أبو نكر شين بيركي وكانك الدعاء وإن سوني أبو بوان السنة تزول سوغا مدى كيران سنة قدى بير وإن دكان أين واتو هجوجي كو حديثة أكام سوسن غباتا درسن دا مككرانتا أنسو واتو يويتا الدعاء دا كما كبر بري مسمى أقوانكي وإن سكنا قومن ذو الهجة kabar bari hailala tahmidi da ainihin wato salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sana'an sunnata yin kabar bari na bayan wato daga ranar sallah zuwa ayyamut tashriq to bayan nan mun karanta koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da ladubban cin abinci shine idan mutun zai sa hannunsa a cikin abinci ya ce bismillah wannan in mutun kuma ya manta to ya ce bismillah fi awwalihi wa akhiri kuma mun ji hikimar yin ambaton Allah lokacin cin abinci dan kada shedan ya yi musharaka da kai a cikin abincinka ko kuma cikin abin da zaka sha domin hadisai sun tabbatar da cewa in mutum bai ambaci sunan Allah ba zai ci ko zai sha to shedan shi ma zai zo ya sa hannu su ci tare ko kuma su sha tare to amma in mutum yayi bismillah to wannan bismillah za ta haramta wa shedan cin wannan abincin ko shan wannan abin sha to idan mutane da yawa za su ci abinci shin in ɗaya ya ɗauke wa sauran ko kuma ni zan yi kai za ka yi su kowa ma zai yi to wannan shine gabar da muka tattauna satin da ya gabata kanta cewa ainihin wato basmala din nan wato bismillah wato kowa zai yi ne koda kuwa ainihin wato wasu sun yi ba su dauke wa wasu ba domin mun karanta hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shedan da yake so ya ci abincin su kam sun yi bismillah sai ya turo wani mutumin kauye ya zo dan ya sa hannunsa a cikin abinci ba tare da bismillah ba annabi ya rike hannunsa sallallahu alaihi wasallam sannan sai ga wata yarinya ita ma ta zo za ta sa hannu annabi ya rike hannunta sai annabi ya yi bayanin cewa abin da yasa ya rike hannunsa duk shedan ne yake so ya yi amfani da su saboda su ba su ambaci sunan Allah ba in suka zo suka ci ya samu damar goya hannunsa a jikin nasu su dinga cin abincin tare قال المؤلف رحمه الله تعالى واما مساله رد السلام وتشميت العادس اما game da masalar wato amsa sallama da kuma gaida mai atishawa fa fihi ma nazarun to a cikin wannan masaloli guda biyu akwai nazari a wajen malamai shin idan mutum yayi wa mutane da yawa sallama kamar yanda muka karanta a abin da ya shafi bismillah ta cin abinci kowa zai yi bismillah to in aka yi sallama ku da yawa kowa sai ya amsa sallamar ko ɗaya ya yi ya wadatar idan mutum ya yi atishawa a cikin jama'a sai ɗaya ya ce alhamdulillah sai ɗaya a cikin mutane ya ce masa yarhamukallah shin kowa ma sai ya ce yarhamukallah kowa sai ya gaishe shi to shine akwai tattaunawa wato akan wannan matsaloli guda biyu a wajen malamai وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم حديث يا تبت دغا النبي صلى الله عليه وسلم اذا عدس احدكم مزال يتي idan dayanku yayi atishawa fahamidallahi yagode wa Allah fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu haqqi ne akan duk musulmin da yaji shi ya gaishe shi to kaga wannan hadithin shine wasu malaman suka tafi akan in yayi atishawa na dama da shi ya ce yarhamukallah to kai ma da kake hagu da shi sai ka ce masa yarhamukallah wanda suke kallon juna shi ma sai ya ce masa yarhamukallah saboda hadithin idza atasa ahadukum fahamidallaha fa haqquna ala kulli muslimin sami'ahu sharadin shine ya zama kaji da ya atishawa kaji lokacin da ya ce alhamdulillah in kaji to haƙi ne ka gaishe shi wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-adab adabul mufrad hadisi na 6223 da hadisi na 6224 da hadisi na 6226 hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda kuma hadisi ne sahihi to kaga bisa wannan malaman da suka ce kowa zai gaida mai atishawa in dai ya ji to kaga wannan ya kore maganar cewa in dai ya dauke tun daga hadisi cewa fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu sharadin kenan an yushammitahu wa in sullima al-hukmu fihima fal farqu bainahuma wa baina mas'alati al-akli zahirun idan ku an sallama hukuncin a cikin sallama da gaida mai atishawa misali an sallama wa malaman da suke ganin in daya ya dauke wa sauran mutum ya zo yi wa mutane da yawa sallama sai ɗaya ya ce masa wa alaikumus salam ragowa ba sai sun ce wa alaikumus salam ba ina fata gane haka atishawar in ka tafi akan ƙaulin waɗanda suka ce in ɗaya ya gaida mai atishawa ya wadatar ba kowa sai ya gaishe shi ba yake cewa to koda an sallama wancan hukuncin to amma ba za a sallama hukuncin ga matsalacin abinci ba me yasa sai ya ce fal farqu bainahuma saboda bambanci tsakanin wannan mas'alar da muka karanta yau da mas'alar mu ta satin da ya wuce na mas'alar wato ambaton sunan Allah lokacin cin abinci wa baina mas'alatil akli zahirun wannan mas'alar a zahiri a fili take fa inna shaytana domin ai a wancan na maganar cin abinci mun ji cewa shaydan innama yatawassalu yana samun saduwa ila musharakatihil akla wajen yin tarayya a cin abincin in ba a ambaci sunan Allah ba fa idza samma gairuhu idan wani ya ambaci sunan Allah cikin masu cin abinci qallat musharakatu shaytani lahu to yanzu shi wato tarayyar shedan wajen cin abinci da shi zata ragu. Wata buƙal musharakatu, yanzu tarayyar zata yi saura baina huwa baina mallam yusammi, tsakanin shedan da wanda bai ambaci sunan Allah ba. Kenan yanzu idan aka zo cin abinci, wanda ya ambaci sunan Allah, shi kam shedan ba zai musharaka da shi ba a cikin cin abinci. Wanda kuma bai yi bismillah ba, to shi shedan shi ne wanda zai musharaka ya goya hannunsa a jikin nasu su dinga cin abinci tare. Domin kaga inda a ce in ɗaya ya yi bismillah ya ɗauke wa sauran, to da annabi ba zai rike hannun wannan mutumin ƙauyen da kuma rike hannun wannan yarinyar ba, tunda su sun yi bismillah, sauran sahabbai sun yi bismillah. Na fata an fahimta. To wannan sai ya nuna waccan matsalar idan mutum ɗaya ya zo ya yi wa mutane da yawa sallama, in ɗaya a cikinsu ya amsa ya wadatar. Idan mutum ya yi atishawa a cikin jama'a sai wani ya mayar da amsa, ma'ana ya ce alhamdulillah, sai wani ya ce yarhamukallah, bisa ƙaulin malaman da suke ganin wannan ya wadatar, to suna ganin cewa in mutum ɗaya ya isa ya wadatar. Wannan game da matsalar sallama da tashmitul a'is gaida mai atishawa. Duk da cewa game da matsalar mai atishawa, shi ma muna da hadithin da yake nuna cewa kowa sai ya ce masa yarhamukallah. Ina fata an gane. Amma dai wannan matsalar tana da bambanci da waccan ta magana cin abinci, cewa lalle ana nuna cewa kowa sai ya yi bismillah, ta wani ba ta ɗauke ta wani ba. Wa yuzkaru anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu kana idza shariba, an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi ya kasance idza shariba, idan zai sha abin sha, tanaffasa fil ina, yana numfashi a cikin wato a game da wannan abin sha din, thalathata anfasin, numfashi guda uku, yahmadullaha fi kulli nafasin, yana godiya ga Allah a kowane numfashi, wa yashkuruhu fi akhirihinna, yana kuma gode wa Allah madaukakin sarki fi akhirihinna, a cikin numfashin na ƙarshen nasu. Wannan hadithin sahihi ne da in an duba shawahid dinsa, Ibn Sunni ya ruwaito shi a cikin Amalul Yawmi wal Laila, hadithi na 471, hadithin Abdullah ibn Mas'udin, sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin in an duba shawahid dinsa a cikin silsila as-sahiha mujalladi na 3 shafi na 272. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai sha ruwa yana numfashi sau uku, ma'ana in ya sha ya sha ya sha numfashi ya zo sai ya dauke ba a cikin mazubin ba, in yayi numfashin a waje sai ya ce alhamdulillah, sai kuma koma ya sake sha, in numfashi ya taho sai ya cire a waje alhamdulillah, sannan kuma a na ƙarshe shikenan ya gama sha. In fura ce, in nono zai sha, idan ruwa zai sha, in mazuma zai sha, in duk abin da zai sha, in yayi numfashi guda uku shikenan. Wa ma aba ta'aman qab, annabi bai taba aibata abinci ba, ko ya ce gishiri yayi yawa, ko ya ce wannan abincin yaji yayi yawa, ko wannan tasteless ba dandano, ko wannan ba sa magi da yawa, ko kaza ba ya aibata. Kawai in an kawo gishiri yayi yawa, ya ga ba zai ci ba, kawai ba zai ci ba, shikenan. Ba sai kai ya kushe ma yanda kai ma abincin zai fita daga ranka ba, nan baya haka sallallahu alaihi wasallam. Ita ma wanda ta dafo abincin ba sai ya gwale ta ba, baya ci shikenan. Kawai baya wani comment da za a nuna cewa ya aibata abincin. Ina fata an gane shine ma'ana wa ma'aba ta'aman qab, annabi bai taba aibata abinci ba. Bal in karihahu tarakahu, in yaji baya so kawai barin sa yake, da an kawo ga baya so kawai ba zai ci ba. Ina fata an gane. Wasakata kuma ya shiru, ba zai ce wani abu ba na nuna aibatawa ga wannan abincin. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Manaqib, hadithi na 3563. Haka ya kuma ruwaito shi a cikin al-At'ima, hadithi na 5409. Imam Muslim a cikin al-Ashri ba, hadithi na 2064. Hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. Wa rubbama qala ajiduni a'afu ay la ashtahihi, wani lokaci kuma yakan ce naji bana sha'awarsa. Ana kawowa zai ce naji bana sha'awa. Rashin sha'awa ko ba aibatawa bane, tana iyawa ya koshi, tana iyawa kawai ba yaji baya son ci a lokacin. Shine ma'ana wani lokaci akan ji ya ce ajiduni a'afu, naji kawai bana sha'awa abincin. Ai la ashtahi, bana sha'awa sa.
to kaga kai da kake za ka kike so kaga kai ai kana sha'awa sai ka ci. Ina fata an gane wannan hadithin shi ma hadithi ne sahihi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya ce ba na sha'awar abincin amma baya aibata shi hadithi ne na Imam al-Bukhari a cikin al-At'ima hadithi na 5391 hadithi da kuma hadithi na 5404 da a cikin az-zaba'ih wa sayyid hadithi na 5537 Imam Muslim a cikin as-sayyid wa az-zaba'ih hadithi na 1945 da hadithi na 1946 hadithin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wa kana yamdahu at-ta'ama ahyanan wani lokaci ma shi yaban abinci yake Nabi sallallahu alaihi wasallam yakan yaba abinci musamman in yazo yaga iya kai iya bakin kokarin ka to ba zai nuna cewa iya kokarin kenan iya abin da ka samu kenan ko kuma kai kana dan jin nauyi ma kana ganin abin bai ta hakara ya kariya baka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam to dan ya karfafa guyo kai nuna ya ji dadi sai ya ba abinci sallallahu alaihi wasallam ka kaulihi kamar inda yace ni'mal idamul khal liman qala ma indana illa al khal wata rana ya zo wajen wani cikin sahabbansa sai ya kawo gurasa kuma babu dan wani abun korawa haka mana ya kawo wani abu kamar kace bread ko gurasa kuma ya kamata a ce an dan samu wani abu da za a dan dinga hadawa da shi sai ya ce ba wani abu na dan hadawa sai ya ce wallahi ba mu da komai illal khal khal suka ce tsimi ne na inibi amma mai dan tsami-tsami shi ake kira khal ya ce ba mu da wani abu ya ma'aikin Allah sai tsimi na inibi mai irin dan tsamutsamin nan to bari ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam tadiban li qalbi saboda karfafa zuciyar wannan sahabin nasa ko tadiban li qalbi man qaddamahu saboda karfafa da kuma dadada zuciyar wanda ya kawo masa wannan abin sai ya ce ni'mal idamul kal kai ka ce wato ba wani abin sha mai dadi kaman al-khal san malamai suka ce ba wai ana nufin ba wani abu mai dadi ba sai khal annabi yayi haka ne dan ya dadada wa shi wanda ya kawo yana ganin bai da komai ya shiga iya abin da ya iya kokarin sa kenan ya fito da shi yace ai ya ma'aikin Allah ba mu da komai sai al-khal yace kai ni'mal idamul khal madalla da mahadi abin sha irin na khal na fata an gane to kaga al-idam duk abu mai ruwa ruwa ko miya ko wani tsimi ko ainihin wato wani juice da aka yi to wannan ana kiran sa al-khal sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai aibata shi yace kai yanzu ka rasa me za ka kawo mana sai khal sai annabi yace a ni'mal idam al-khal ni'mal idamul khal wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi a cikin al-Ashri ba hadisi na 2052 Imam Abu Dawud a cikin al-At'ima hadisi na 3820 da hadisi na 3821 hadisin Jabir radiyallahu anhu لا تفضيلا له على سائر الانواع ba wai annabi yana fifita al-khall bane akan sauran nau'o'in abin sha ba haka annabi yake nufi ba wa kana idza qurriba ilayhi ta'am annabi sallallahu alaihi wasallam a koyarwa sa in an kawo masa abinci wa huwa sa'im kuma sai ya zamanto yana azumi qal yana cewa inni sa'im ko azumin litinin da alhamis ko wani abu mai kama da haka sai mutum ya bantaro wani abu ko ya kawo wani abinci sai ya ce inni sa'im wannan hadithi ne wanda yake wancan hadithin na ni'mal idamul khal Imam Muslim shi ma ya ruwaito shi a hadithi na 2051 daga hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda wannan kuma na in an kawo annabi abinci yana azumi yana cewa inni sa'im hadithi ne na Imam al-Bukhari a cikin as-sawm hadithi na 1982 hadithin Anas dan Malik radiyallahu anhu wa amara man quddima ilayhi at'am wa huwa sa'im sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amara man quddima ilayhi at'am manzon Allah yana umarni ga duk wanda aka kawo masa abinci wa huwa sa'im yana azumi an yusalliya yayi addu'a ayyadu yayi addu'a liman qaddamahu ga wanda ya kawo masa abinci wa in kana mubtiran in ko baya azumi an ya akula minhu ya ci koyaya daga wannan abincin wannan yana karfafar gwiwar wanda ya kawo an gane yana ganin dumame ya kawo a ko kwada ko sai ne da safe ya fito da shi kincin kamar karya masa zuciya ne dan bai kawo kaza ba dan bai ka kaza sai ka jefa masa tunani da koyaya ko da kafi karfin wannan abincin har ya girma ma kai kawo maka da safe ko da rana ko da daddare ya kawo ma iya abin da yake to sai ka danci wani abu daga ciki na fata an gane wannan yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah bai yi mutane daidai wa daidai ba lalle kam ko shakka babu Allah ta'ala ya fifita wasu akan wasu faddalna ba'dhum ala ba'din fi rizq ko haka Allah ta'ala ya ce ya daga wani akan abin da ya shafi arziki da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ne da sahabbansa gaba daya mawadatan su da waɗanda ba su da wadata babu wanda yake jin a'a shi saboda rashin wadatar sa ba shi da wani matsayi ko girma a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin haka da haka sahabbansa kusan kowa ma yana ganin kamar ya fi son sa irin mu'amalar da yake musu kenan in kowa ya koma gefe sai ga kamar mu'amalar da annabi yake masa ya fi son sa da haka yakan yi wa talaka haka ya zauna cikin su ya gaisa da su su ci abinci tare dan kar su dinga jin kamar talauci wani kaskanci ne su dinga baya-baya ko su dinga jin karayar zuciya sallallahu alaihi wasallam wannan hadithi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin An-Nikah hadithi na 1431 hadithin Abi Hurairah amma zabar sai wasu mutane ne suka isa su yi maka ko su gayyace ka ko su yi kaza wannan baya cikin tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kai malami ne zama ba wanda ya isa gayyace ka sai wasu manyan mutane su zaka iya zuwa kai musu lecture amma wani cikin almajiran ko wani talaka ya gayyace ka baka je ba wannan baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure ne wannan ko da haka kamata ya ce kai ka fi kowa nuna irin abin da kake karantar da mutane wajen kyakkyawan mu'amala da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya zama naka ne daidai wa daidai suke dan wannan yana da hali yana yi maka wani ihsani ko wannan shi ko ba shi da hali wannan baya nuna cewa ka fifita wannan akan wannan a abin da ya shafi mu'amala irin wannan ta kawo wani abu ko gayyata ko wani abu mai kama da haka wa idha du'iya ila ta'amin sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam in an gayyace shi zuwa cin abinci ko dai walima ko kuma wani cikin sahabbansa yaga ya samu wani sarari ko wadata ya dan girka wani abinci ya gayyace Annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta zaka ji hadisi da yawa ana gayyatar Annabi zuwa cin abinci ba dan ba shi da abinci ba yana yi ne wani lokaci ma dan ya karafafu wanda ya gayyace shi dan za ka ga yawanci talakawa ne to Annabi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ila ta'amin an gayyace shi cin abinci wa tabi'ahu ahadun kuma wani ya rako shi cikin sahabbai wanda shi ba a gayyace shi ba a alama bihi rabbal manzili manzan Allah kaji koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanar da mai gidan da ya gayyace shi to fa muna tare da wani kai masa izini ya shigo an gane ya ce ka ya gayyace ka zo mar da zuga guda da ma lemo ne guda ɗaya da ruwa roba ɗaya ya aje ka zo da mutum biyar kuma duk da nauyi ka dora masa to zan taho da mutum kaza zan zo kaga inda halin da zai samar da abin nan kuma yace a algafata malan dai a dai zo dai koda da mutum ɗaya ne ina fata an gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in wani ya rako shi ba zai ce kai banda kai tsaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kai Allah ya ba mu ikon mu'amala irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce koma ba sai bishi amma fa in ya zo ba zai shiga da shi gurin da aka gayyace shi ba sai ya sanar da wanda ya gayyace shi to fa da wani muka zo ka yi masa izini ya shigo fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yakan cewa mai gidan da ya gayyace shi inna hadha tabi'ana wannan shi ma fa ya rako mu ne tare da shi muka taho fa in shi ita in ka ga dama anta adana lahu kai masa izini wa in shi ita raja'a in kuma ka ga dama ka ce ya koma kaga an ba wa mutum dama in kaga dama baka so ya shiga ka ce ya koma in kuma kaga dama ka ce ya shiga wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Buyu' hadithi na 2081 haka a cikin al-At'ima hadithi na 2434 hada hadithi na 2461 Imam Muslim a cikin al-Ashriba hadithi na 2036 hadithin Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu وكان يتحدث على طعامه كما قال لربيبه سم الله وكل مما يليك manzo Allah ya kasance yana yin hira ko yana magana yana cin abinci ba laifi bane an gane ko yawa babu laifi mutun yana cin abinci ya magana in ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahaddath yana magana ala ta'amihi kuma yana cin abinci kama qala li rabibihi kaman yanda yace wa rabib wato kamar kace agolansa dan gidan ummu salama radiyallahu anha Rabib ɗinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda za ta zo ta zo da yara wanda suke ƴaƴan Abu Salama wanda suka rasu wanda ya rasu to ta zo da su gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai Umar ibn Abi Salama to ta zo da shi yana yaro gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana cin abinci sai ya ga bai ambaci sunan Allah ba sai ya ce samillaha wa kul mimma yalik samillaha a wata ruwaya wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik wannan kuma shine ladabin karantar da yaro cin abinci ba za a zuwa ma abinci ya je ta ci ba amma san ya yake cin abinci ba a dinga cin abinci da shi har sai an ga ya koya a koya masa yin bismillah kafin ya ci abinci a koyar da shi cin abinci da hannun dama a koyar da shi cin gabansa an gane amma akwai wani bakon aba abincin yaga kuma babu a gabansa babu laifi ya mika hannu ya ga nama an zube shi a gaban wani ko akwai wani kabeji ko wani abun nan a gaban wani yake shi a gaba ba laifi ya sa hannu ya debo ya sa a gabansa dan shi ma ya ci amma abincin duk iri ɗaya ne to kamata yana cikin ladabin cin abinci ya dinga cin gabansa to kaga ana cin abinci ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya Umar bin Abi Salama yace samillaha wa kul mimma yalik wannan hadithin ya gabata wa rubbama kana yukarriru ala adiyafihi arda al-akli alaihim miraran كما يفعله أهل الكرم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في اللبن من زن الله صلى الله عليه وسلم سوديوا يكا ميمي تاو باك إنسا كوكا أبنشي منان أكبا كوكي بسم الله كوكا أبنشي كوكا أبنشي معنى شيني عرض الأكل عليهم يكا مجرد تشوا سوكا أبنشي مرارا باسو ديوا باسو بيوبا ينا كارفا فاسو أكان كارسو جي كارسي فلاكو كارسي دنگا ونجن نوي ina fata an gane mutum yana son abincin kuma yana da bukatar abincin amma ya ta dan yi wani dan ya ce bari mu sa albarka ai ko cinyewa kai gaba ɗaya da albarka ka sa insha Allah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum yana dan haka yake yana zaburar da baki cewa su ci abinci wani ya naga ana dan abu na da Allah ci abinci mana ci abinci kamar yanda yawa Abu Huraira ya ce har sai da yaji babu masa katsinke da aka suka ce babu laifi wani lokacin kaga bakon abinci wanda ana dadiya ba a hadu ba to babu laifi kai nak an gane amma dai abincin yau da kullun an gane wani sai da yayi nak yaga an fito da kaji sai ya zagaye amai ya gani saboda haka Abu Huraira dan Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ma sai dan annabi ya fa yace shi kansa yana ganin damar wannan abin da aka kawo ma'ana yana jin yunwa sosai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa nono kawai sai ba Abu Huraira sai ce ba wani yace haddage nake kafa ya zuke shi gaba da ya sha in ya koshi kuma sai a sake ta karbo to sake ba wani sai da duk kowa ya sha aka ce to bismillah sha kuma nuna yana nan bai ragu ba sallallahu alaihi wasallam ya sha ya ce na koshe ce zid Abu Huraira ya ce ne ya kara ya ce ya maikin Allah ya yi ya ce zid ya ce hatta la ajidu maslakan har sai da naji na yi dip ba masa katsinke na fata an gane to kaga wannan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa mutane haka wani lokaci dan mutum ya samu damar cin abincin yanda ya kamata wannan hadithi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-At'ima hadithi na 2375 haka a cikin ar-Riqaq hadithi na 6452 hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wa kana idha akala inda qaumin wa kana idha akala inda qaumin lam yakhruj hatta yad'u lahum manzo Allah ya kasance idan ya ci abinci a wajen mutane to baya tashi ya fita sai yayi musu addu'a a kawo gara malam ba amma san lokacin da ka bu gurin ba wannan rashin kamala ne ana kallon yanda ka dinga hada plate malam sai da yayi tsiri amma kana gamawa da ka wanke hannunka kawai aka neme ka aka rasa a wannan baka kyauta ba ai ka zo ka samu wanda ka ci abincin to Allah ya saka muku da alkhairi Allah madaukakin sarki ya maimaita mana haka ya kamata kai musu addu'a da fatan alheri ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ci abincin mutane ba tashi yake tafiya sa ba yana musu addu'a wa zakara abu daud anhu Imam Abu Dawud ya ambaci hadithi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi kissati Abil Haytham a cikin kissar wani cikin sahabbai da ake kiransa Abul Haytham At-Tayyihan fa akalu suka bakunci wannan sahabi suka je gidansa fa akalu suka ci abinci falamma faragu da suka gama ce ala athibu akhaqum sai manzo Allah ya ce wa sahabbai ku saka wa dan uwanku ku yi wa dan uwanku sakayya ya ciyar da ku ya shayar da ku ya sa ku farin ciki da nishadi ku yi ku saka masa qalu sahabbai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wa ma ithabatu ya sakayyar ta sa take wace irin sakayya za mu yi masa qala sai manzo Allah ya ce innar rajul idza dukhila baitu mutum in aka shigo gidansa ko aka zo falansa ko kofar gidansa fa ukila da'amuhu aka ci abincin da ya shirya wa mutane wa shuriba sharabuhu aka sha abin sha fada aulahu to wa'inda suka ci suka sha din nan su yi masa addu'a fa zalika ithabatu wannan shine sun saka masa ga zai ji dadi Allah ya saka da alheri alhaji mun gode Allah ta'ala ya kara arziki Allah yayi kaza kai masa addu'a sannan sai ka tashi ka tafi ina fata an gane naji ana yi wani addu'a ko ina jin ya ciyar ko ya shayar ko me shayi ne to Allah madaukakin sarki ya shayar da shi shayin aljanna ko ni ma gane ina taba wannan hadithin da'ifi ne Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin Al-Athi'i ma hadithi na 3853 hadithin Jabir radiyallahu anhu wa da'afahu al-Albani fi sunan Abi Dawud hadithin bai inganta ba وصح عنه انه دخل منزله ليله فالتمس طعاما فلم يجد فقال اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني حديث يا تبت daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala manzilahu laylatan ya shigo gidansa wata rana da daddare faltamas ta'aman ya nemi abinci falam yajidhu bai samu ba faqala sai annabi ya addu'a yace allahumma at'im man at'amani ya allah ka ciyar da duk wanda ya ci da ni waski man saqani ya allah ka shayar da duk wanda ya shayar da ni kaga kenan ka ga addu'a ka samu mutun ya ciyar da kai abinci ka ce allahumma at'im man at'amani ya allah kamar yanda ya ciyar da ni allah ka ciyar da shi in abin sha ya kawo ka ce allahumma waski man saqani allah ka shayar da wanda ya shayar da ni wannan hadithin imam muslim ya rawaito shi a cikin al-ashri ba hadithi na 2055 hadithin miqdad radiyallahu anhu wa kana yad'u liman yudhifu al-masakin wa yuthni alaihim manzo Allah ya kasance yana yin addu'a ga wanda yake saukar talakawa yudhifu al-masakin yake yi wa talakawa kabaki ko kullun ko kuma wata rana ko juma'a ko kuma wata weekend kawai zai sa a shirya abinci bayan Allah suna zuwa kofar gidansa su ci na fata an gane to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a liman yudhifu almasakin ga wanda yake karbar bakuncin miskinai ko kullun in yana da wadatar kullun ko duk sati ko duk wata ko kuma duk sanda wata faraga ta samu kawai shirya abinci ya gayyaci makwabta da masu karamin karfi su zo a ci abinci wa yuthni alaihim annabi sallallahu alaihi wasallam yana yabon mutane masu irin wannan dabi'ar da halayya ta ciyar da bayan Allah wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin al-Ashri ba hadithi na 2054 hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wa kana la ya'nafu min mu'akalati ahadin manzon Allah baya kyamar cin abinci da wani sallallahu alaihi wa sallam baya kyamar cin abinci da wani sagiran kana aw kabiran yaro ne ko babba hurran aw abdan dani ko bawa wa ya'muru bil akli bil yumna manzo Allah yana umarni da in za a ci da dama wa yanha 'ani shimal kuma yana hana cin abinci da hannun hagu wa yaqulu yana cewa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimali shaytan yana ci da hagunsa kuma yana sha ne da hannun hagu wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin al-Ashri ba hadithi na 2020 hadithin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa muqtadahu abinda wannan hadithi ke hukuntawa taharimul akli biha haramcin cin abinci da hagu sai dai akwai larura misali mutum hannunsa na daman baya aiki ko ya shanye ko ba shi da hannun dama sai hagu to wannan kaga darura ce ko kuma yana da wani wata larura ta ciwo ko karaya ko wani abu da hannun hagun baya iya dauka sai yasa amma lafiyar mutum kalau ya dinga cin abinci da hannun hagu wannan kawai ya ci ina fata an gane ko da mutum ya ga wasu masu jajayen kunnin kunnuwa suna yi su ma kauyawa ne ba wayayyu bane wa huwa sahihu wannan hadisi ne wanda yake sahihi wa amara man shakau ilaihi annahum la yashba'un manzo Allah ya umarci wanda suka kawo makorafin in sun ci ba sa koshi ko suka ji amakin Allah ko su ba ma koshi sai u ba su umarnin an yaji tami'u ala ta'ali dinga ciyayya abincin su irin yanda malam Bahaushe yake yi da da take gidan wani abu da take da tuyewa a cire a ci na wannan a janye a kwanan a sako wani shi ma a cinye ku dinga yin haka ganin za ku ƙara korafin ba ku koshi ba ina ba ta gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wani suka kawo kukan ba sa koshi yace su dinga ciyayya wala ya tafarraku kar su dinga rarrabuwa kaga ashe wannan mas'alar ta kowa da plate din sa tunan fa wannan fa ya saba fa a zuba a cire ku samu albarkacin juran ku shine abin da yake daidai da sunna ba laifi bane in kowa ya sabin din kansa ya zuba a plate da sauransa amma dai a zuba shi a ci gaba daya wannan akwai albarka sosai a cikin yin haka shi yasa kaga yace ya umarce su su dinga ci gaba daya sannan wala ya tafarraku kasrar rabu wannan a zuba masa nasa wannan a zuba man nasa wannan a zuba man wannan da take away wannan take away wannan duk da kake kallon sa abu ne wanda yake rage albarkar da ake samu ta cin abinci tare wa an yadhkuru ismallahi alayhi sannan kada su manta su dinga ambatan Allah akan abincin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sinadarin in ka ci abinci ya dade baka mujewa ba shine ku dinga ci da jama'a sannan ka dinga bismillah wannan hadisi imam abu daud ya ruwaito shi a cikin al-at'ima hadisi na 3764 haka ibnu majah a cikin al-at'ima hadisi na 3286 imam ahmad a cikin musnad mujalladi na 3 shafi na 501 hadisin wahshi bin harb radiyallahu an wa hassanahu al-albani fi sunan abi daud wa ibnu majah shak nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadisin a cikin sunan abi daud da sunan ibnu majah وروي عنه انه قال الرويت وي النبي ياتي اذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل كنرك ابنچنكو ده انبتان الله مي غيرما دوكاكا والصلاه ده صلاه ولا تناموا عليه kada ku ci abinci ku kwanta bacci fataqasu qulubukum sai zuciyoyinku su bushe wannan hadisin mawdu'i ne hadisin ƙarya ne ibn sunni ya fitar da shi a cikin amalul yawmi wal laila hadisi na 488 hadisin aisha radiyallahu anha a cikin sanadin akwai bazi'u ibn hassan ana masa alkunya da abul khalil al khassab basariyun mutumin basara ne an gane ko muttahamun bil kadhib ana tuhumar sa da ƙarya wato makaryaci ne dan haka ba a karba hadisin shi sa hadisin ya zama mawdu'i وقال الألباني في الضعيفة شك ناصر الدين الألباني اتكن سلسلة الضعيفة تا دريد وانا شافي ندريد شابي يرياتي موضوع وانا حديث موضوعي لدى شوى ابن الكيم رحمه الله وأحرى به أن يكون صحيحا يا داتي اتي وانا حديث يا إنغانتا والتجربة تشهد به دو من تجربة معنى اتي وأحرى zai fi kyau zai fi dacewa a ce an ya kuna sahiha shi a wajensa zai fi dacewa wannan hadisin ya zama sahihi amma a wajen malaman hadisi da suka kamar yadda muka ji hadisin mawdu'i ne saboda akwai bazir ibn hassan abul khalil al-khassab basri al-basri da aka hadisin bai inganta ba watajribatu tashhadu bihi yace kuma yau da kullum ma tana bada shaida akan haka cewa mutum ya ci abinci ko a lafiyance ma ba a so mutum ya ci abinci ya kwanta bacci ina fata an gane faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salami wal isti'dan fasalin da zai bayani game da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallama da neman izini yin sallama da neman izini وفي الصحيحين عنه إن أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف يقول لك صحيح البخاري صحيح مسلم وأنزل الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الإسلام وتحقيق أبند يفعل لا يفعل خيري أشكي مسلمتي أن تطعم الطعام كدنك يدعبك daga cikin abu mafi falala a cikin musulunci shine ka zama kana ciyar da abinci danyansa da dafaffansa ko dai daura mun cibiyar to ka dinga ciyar da abinci danye in danyen ka samu dama ka ba mutun danye ka hada mar da kudin tasrifi kudin cefa ne ko ya je gidansa a sarrafa masa irin yanda yake so ko kuma ka dafa da faffe ka fito da shi bayan Allah suna nan su dinga karba suna ci wannan yana daga cikin abin da ake bukata ake so a musulunci wa taqra as-salam kuma ka dinga yin sallama ala man arabta wa man lam ta'rif wanda ka sani da wanda baka sani ba ina daga cikin alamomin tashin alkiyama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine yin sallama ta koma sai ga wanda ka sani zaka iya biyowa kawai in kaga wanda ka sani kai masa sallama in ka baka san su ba kawai ka dauke kai ka tafiyarka wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama amma abinda aka san musulmi mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwansa da an san shi ko ba san shi ba ya san mutane ko bai san su ba yana daga cikin huquq na musulmi akan musulmi an hadu a yi sallama da hakan yazo ya sa mutane assalamu alaikum wa alaikum sun amsa ko ba su amsa ba shi da ya sauke nasa amma yanzu kawai da yau ya ga dubbe gane fuskokin su ba kawai shi ma sai ya fuska wannan ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka annabi cewa ya kai sallama ga kowa da kowa wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan hadithin imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin al-iman hadithi na 12 da kuma hadithi na 28 haka a cikin al-istizan hadithi na 6236 imam muslim a cikin al-iman hadithi na 39 hadithin abdullah ibn amr radiyallahu anhuma wa fihi ma a cikin bukhari da muslim anna adama lamma khalaqahu allah annabi adam alayhi salam lokacin da allah ya halicce shi qala lahu allah ya ce wa annabi adam izhab ila ulaika an-nafar ka tafi wajen waccan jama'ar minal mala'ikata daga mala'iku fa sallima alaihim kai musu sallama wastami' ma yuhayyunak ka kuma kasa kunne ka saurari me za su amsa maka wace gaisuwa za su yi maka fa innaha abinda suka gaya maka suka amsa maka da shi tahiyyatuka ita ce gaisuwarka wa tahiyyatu zurriyatika da kuma gaisuwar zurriyarka kaga ashe wannan sallama da kake kallo tunda aka halicci annabi adam aka ce gaisuwarsa da shi da zuriyarsa ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ashe sallama tana da girma tana da muhimmanci fa qala da yaje sai ce wa mala'ikun nan assalamu alaikum fa qalu assalamu alaikum wa rahmatullah fa zaduhu wa rahmatullah da suka da yace musu assalamu alaikum su ma sai suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai suka kara masa wa rahmatullah hadithin imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin ahadithul anbiya hadithi na 3326 haka al-istizan hadithi na 6227 imam muslim a cikin al-janna wa sifatu na'imha al-janna da kuma sifar ni'imar al-janna a cikin wannan babin imam muslim ya kawo shi hadithi na 2841 hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda wa fihi ma yazo da cikin bukhari da muslim annahu amara bi ifsha'is salam manzon Allah yayi umarni da ayaya ta sallama so ake ai ta sallama da ka hadu da mutum assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullah kaka ce yanzu nan mu ne masa sallama a'a in za ku hadu sau 10 ka ce assalamu alaikum yaje alwala kai ma ka dawo ka fito daga banɗaki ku sake haduwa assalamu alaikum wa alaikumus salam wa rahmatullah malam bahaushe ma ya ce ma yawan gaisuwa yafi yawan fada ko aka malam bahaushe ya ce da haka wannan sallamar ba a so zaka ji hadithin a ce mutum ya biyo ta nan wannan kofar kai ka fita ta can yanzu kuka yi sallama fa ya fita ya dauta kalminsa ta nan ka dauna ka sai kuka sake hadiya ka ce assalamu alaikum ya ce wa alaikumus salam kar ka ce a to ai mun gaisa da kai yanzu a ai dan so ake sallama ta yawa a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi ifsha'is salam wa annahum idha afshaw salama tahabu kajiba wai idan al'umman manzon Allah suka riki sallama suna yada ta za su kaunaci junan su wannan kiyayyar da take faruwa tsakanin al'umman musulmi har da rashin sallama ko kuma sai wa'inda ka sani zaka yi wa sallama wanda wannan dama cikin alamomin tashin alkiyama ka zamanto baka sallama sai ga mutanen da ka sani zaka iya tahowa har ka je inda zaka baka yi wa kowa sallama ba hujjar ka baka san su ba to kuma ce akai kai wa kowa sallama za mu ji maladabin ya waye zai fara yi wani sallama da na tafa da na zauna da na tsaye da na kaza jama'a da yawa da mutane kaɗan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da haka ya haɗa sallama yana sa ƙaunar juna wannan gillin da mugun nufi dake cikin zakatan bayi, to in suna yawaita sallama, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai dinga tafiyar da wannan kiyayyar da gabar da rashin jituwar, za a dinga samun fahimtar juna da soyayya da kauna tsakani. Wa annahum, kuma manzo Allah ya ce su sani, la yadkhuluna aljannata, ba za su taba shiga aljanna ba hatta yu'minu, har sai sun yi imani. Wala yu'minu, ba za kuma su yi imani ba hatta ta yatahabbu, har sai sun so juna. Annabi ya ce kuna so in gaya muku abinda in kun yi za ku so junanku, afshus salama bainakum. Kaga sharadi ne, ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani, ba za ku zama masu imani ba sai kuna kaunar junanku. To menene zai taimaka in dinga kaunaka, ka dinga kaunata, ko ka sanni ko baka sanni ba, ma daman ni mai imani ne musulmi kai ma haka. Shine manzo Allah ya ce ya da sallama sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi cikin al-Iman, hadithi na 54, hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. Muna da lokaci? Lokaci yayi? To insha Allah sai mu tashi. Wa qala al-Bukhari fi sahihi, insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am.